A daidai lokacin da wasu kungiyoyin sa-kai na Najeriya da 'yan siyasa suke shirye-shiryen yin zaman durushin cewar sai shugaba Muhammadu ya dawo akan karagar mulkinsa a cikin kwana 30 ko kuma su dukufa wurin fafutukar tsige shi daga kujerarsa ta shugaban kasa. Wasu gwamnoni da shugabannin jam'iyyar APC sun zarci shugaban kasa Muhammadu Buhari a birnin London, inda suka yaba da koshin lafiyarsa da kuma tabbacin da suka baiwa 'yan Najeriya cewa zai dawo gida nan ba da jimawa ba. To, akan sanarwar da fadar ta bada dangane da wannan ziyarar ce ya sanya na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, domin in ji ƙarin bayani dangane da muhimmancin wannan ziyarar a daidai wannan lokaci.
To, abu ne da yake kamar yadda jama'a suka gani, ai wannan hoto da aka fito da shi na shugaban kasa fuskarsa kyakkyawa yana murmushi, wato ya kwantar da hankalin mutane da yawa. Muhimmancin wannan abu a wannan lokaci shi ne a lokacin da mutane suke ta yaɗa wato karerai akan abin da ba su sani ba, wasu na cewa suke yi a yau fa shugaban kasar nan babu shi, mu da muke magana a madadin ta ƙarya muke yi kawai, muke gaya mutane a babu shi, wani kuma yake a ba zai dawo. Wani harkar ko siyasar nan kana ganin bai kai da wasu ma suke ɗaukan wasu irin matakai tun kan mutum bai kauce ba, ana neman a rabon gadarsa. To, wannan abu ya zo akan lokacin da yake zai kwantar da mutane hankali sosai. Wannan ai ba za ta canja ba. Ai Najeriyar dama haka ta gada. Shi wanda yake magana ma cewa kwana 90 shi irin wannan, in dai an san doka an san tsarin mulki na Najeriya, ai yanzun da shugaban kasa ya miƙa mulki ga mataimakinsa ya ce to ni ga wata larura kamar irin wannan, ai tsarin mulki bai mar iyaka ba. Ba wani zancen kwana 90 ba shi da ma'ana a tsarin mulki. Yan da duk Allah ya ba shi dama ya ji yana so ya dawo zai ci gaba da aikinsa, magana da yake nan. Amma zancen wai wani zai ce zai je ko ya mamaye majalisa ko ya yi zarge-zarge, a dama Najeriyar haka ta gada. Kamar yadda muke faɗa da zuma, wasu fattuna ma fa gajiyar shugaban ƙasar ake so, har an fara buɗe ofis na campaign, ai gani ake yi kamar ma ba zai dawo ƙasar ba. To, wanda ya ci fara wannan, watakila wani yanzu, ai watakila wasu kuma yanzu sun fara lissafin irin asarar da suka yi zuwa yanzu, ganin cewa mutumin da kake zaton yau babu shi, gashi Allah ya nuna maka cewa gashi da ransa da lafiya. To, kamar yadda muke ta jaddadawa, shawara ce tsakanin shi da likitocinsa. Mu abinda muke fata shi ne yayin da ya dawo ba zancen kuma za a je a kwanta ana jiya ba, ya dawo da ƙarfinsa ya ci gaba da aiki. In ko buƙatar 'yan Najeriya kenan, to ai masa lamu ne a guri, tun da dai gashi ido ya nuna gani ya ku gaban ƙasar da ake cewa ba lafiya ba lafiya, gashi da lama garau da shi, to ai magana ce ta ƙaramin lokaci in Allah ya yarda.
Malam Garba Shehu kenan, babban jami'in hulɗa da jama'a da manema labaru a fadar gwamnati, a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. 'Yan Najeriya dai yanzu sun zaku ga dukkan alamu su ga shugaba Muhammadu Buhari ya dawo Najeriya, bayan da hotunan da aka nuna wasu ajiya bayan da aka yi wannan ziyarar ya nuna samun sauƙi da ƙoshin lafiya a fuskar shugaban ƙasar. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.